الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam a cikin littafinmu mai albarka littafin sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha wallafar babban malami na musulunci a Sheikhul Imam Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alayhi a karatu wanda ya gabata da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala muna cikin shubuhatun wa jawabuha mun dauki shubaha ta biyu mun shiga cikin ta mun yi ta daya tun daga farkon ta har karshen ta mun shiga cikin shubaha ta biyu kuma kammala ta ba muka kwana a karatu wanda ya gabata wanda a yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi daga inda muka kwana a kai shine fadar malam da yace wa yu'allilu ba'dhum hadha alhaditha wa yuwajjihunahu biqawlihim inna alikhtilafa inma kana rahmatan li'anna fihi tawsi'atan 'ala al-ummati wa to yu'allilu ba'dhum shashe daga cikin malamai mabiya mazhaba suna illanta wannan hadisi suna wato suna fadar hikimar da ta sa wannan hadisi yazo wai wajjihunahu suna yi mai taujihi su fuskantar da shi bi qaulihim da fadarsu da suke cewa innal ikhtilafa haqiqa sabani wanda yake gudana tsakankanin bayin Allah tsakankanin musulmai innama kana rahmatan sanidai kadai ya zaman to rahama ce ga su bayin Allah li anna fihi tawsi'atan 'ala al-ummati domin a cikin shi akwai yalwatawa ga al'umma ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda an bayo bayin Allah musulmai damar idan wannan mas'ala din ta wannan malami da ya bada fatawa akai ta maka tsauri to kana da damar ka fita daga wannan fatawa ta shi ka shiga karkashin fatawar wani malami wanda shi kuma mas'alar anan ya tattauna akan ta mas'alar ta maka sauki a wajen shi kuma anna hadha ta'lila tare da cewa haqiqa wannan illar da suka fada mukhalifun li sarihil ayati wato ya sabawa mabayyanin ayoyi na alqur'ani almutaqaddima wanda ambatan su ya gabata a baya wa fahwa kalimatil a'immatis sabiqati sannan kuma ya sabawa abinda kalmomin malaman da suka gabata kalmomin su wanda suka gabata limammai wanda kalmomin su suka gabata abinda kalmomin su suka kunsa ya saba mai faqad jaa an-nasu an ba'dihim haqiqa nasi a fili qarara ya zo shi daga sashe daga cikin magabata wadannan limammai na musulunci bi raddihi da mayar da wannan wato wannan magana ta cewa al-ikhtilaf rahma qala ibn al-qasim abdurrahman ibn al-qasim to wannan babban malami kenan cikin malaman malikiya abdurrahman ibn al-qasim ya zauna wajen imam malik yana karatu tsawon shekara 20 daidai abdurrahman ibn al-qasim ibn khalid ibn junada al-misri al-utaki Allah ta'ala ya ji kansa da rahama wannan babban malami ne to Abdurrahman ibn al-Qasim yace dan idan ka ji an ce Qala ibn al-Qasim wato yana da kai mas'aloli da dama a cikin malikiya mun gane in ka dauka tun daga iziya zaka fara gani ibn al-Qasim ka je risala ka je kuma muqawwalat na'am to Abdurrahman ibn al-Qasim yace sami'tu malikan wallaysa naji waɗannan manya-manyan malamai na guda biyu al-Imam Malik Abu Abdullah Imam Dar al-Hijra wallaysa da al-Layth ibn Sa'd ibn Abdurrahman al-Fahmi wanda al-Layth ibn Sa'd da shi da al-Imam Malik din tabaka su guda daya yana daya daga cikin malaman tabaka ta bakwai tsakanin su da rasuwa wajen Imam Malik shekara 4 shi ya rasu da 75 Al-Laythu ya rasu da 75 shi kuma Imam Malik da 81 175 shi kuma 181 bayan ya rasu da shekara 4 Imam Malik ya rasu to Al-Layth ibn Sa'ad ibn Abdurrahman Al-Fahmi yana daya daga cikin manya-manyan rijalul Bukhari wanda a cikin sahih Bukhari zaka yi taganin su saboda yana daga cikin rijalul kutubi sita din nan mun gane da kyau yace to naji waɗannan manya-manyan malamai na musulunci guda biyu yaqula ni suna fada fi ikhtilafi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama cikin sabawar sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam naji al-imamu malik da al-imamu layth suna cewa laysa kama qala nasu fihi tawsi'a ba kamar yadda mutane bane suka ce cikin sabani na sahabbai akwai wato yalwa zaka iya daukar maganar kowanne daga cikin su wanda kaga ta maka babu wannan maganar laysa kadhalik suka ce ba haka bane inna ma huwa khata'un wa sawab sabani na sahabbai ɗayan biyu ne wani yana kan kuskure ne wani yana kan daidai mun gane da kyau in ma ya zamanto sabanin da aka samu tsakankanin wane da wane wannan wanan ɗaya shine mai gaskiya ɗaya shine mai kuskure to shi ma kuma daga ƙarshe zai yi tadazuri da kan ra'ayin shi ko ma ra'ayin wancan ɗin yana daga cikin fatawa wanda aka samu a farko Abdullahi ibn Mas'ud da shi da Abu Musa al-Ash'ari shi yana ganin cewa Abdullahi ibn Mas'ud yana ganin mai janaba baya halatta yayi taimama har sai ya samu ruwa yayi wanka baya ganin halaccin yin taimama ga mai janaba har sai ya samu ruwa shi kuma Abu Musa al-Ash'ari yana ganin halaccin yin taimama ga mai janaba saboda hadisai waɗanda suke ingantattu to daga ƙarshe Abdullahi ibn Mas'ud sai ya sabka da kan ra'ayinsa ya dawo kan ra'ayin Abu Musa al-Ash'ari asar din yana cikin sahih Bukhari da Muslim Abu Musa al-Ash'ari saboda ya kashe shi da hujja da hadisin Ammar ibn Yasir mun gane da kyau to za ka ga cewa idan suka yi sabani ɗayan biyu ne ba za ka ce ba to ni yanzu ina kan ra'ayin Abdullahi dan Mas'ud da mu ga daga cikin irin yanzu mutanen yanzu akwai wanda suke ganin cewa baya halatta a yi itikafi face sai a masallatai guda uku masallacin harami da masallacin madina da na baitul maqdis to wannan fatawa ce wanda take marjuhiya hatta wanda aka rawaito ta daga wajensu cikin magabata din wadannan sun yi tanazuri da kan ra'ayin nasu saboda sun ga cewa wannan fatawa ba za ta bulle musu da kyau ba saboda ta saba wa abin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu da sahabbai da jumhurin sahabbai da jumhurin tabi'ai suka tafi akai mun gane da kyau wa qala ashhab imamu ashhab miskin bawa Allah wannan malami shi ma daya daga cikin manyan malaman musulunci ne al-imamu shafi'i yace ma akhrajat misr afqah min ashhab ijit bata fitar da malami ba wanda ya masanin fiqh sama da imamu ashhab Malam Ashhab babban malami ne ɗaya ne daga cikin ɗaliban al-Imam Malik kuma ya kunkuɗi karatu mai inganci daga wajen al-Imam Malik yana ɗaya daga cikin malaman da suke ganin ƙimar al-Imam Malik ba sa so a taɓa musu malaminsu shi yasa lokacin da Imam Shafi yake ɗan saɓa wa Imam Malik waɗansu fatawoyi sai Ashhab yake addu'a a cikin sujada Allahumma amiti Shafi'iyya wa illa zahaba ma ilmu maliki Allah ka amshiran wannan da bawon naka Imam Shafi'i in ba haka ba ilimin malamin mu ba za a gane shi ba Imam Shafi'i yana saba wa Imam Malik kuma daga ƙarshe Imam Shafi'i sai ya zamanto ya fi Imam Malik din gaskiya a waɗansu masaloli din to sai shi Ashhab yake addu'a yake cewa Allah ka amshiran Imam Shafi'i dan malamin mu Imam Malik ya zamanto yana cin kasuwar shi da kyau mun gane labarin isa kunnan Imam Malik ya Imamu Shafi yace tamanna rijalun an amuta fa ina amut fatilka sabilul lastu fiha bi awhadi sai wadansu mutane suna fatan in mutu ina mu addu'ar mutu yace ai wannan rariya ce wanda ba ne na fara binta ba kuma ba akai na za ta kare ba shi wanda yake fada din idan na mutu kada ya mutu to amma dai wannan kalamul aqrani ne yuwa wala yurwa mun gane da kyau na'am Malam Ashhab yace to kaga wannan Ashhab yana addu'a Allahumma amit Shafi'iyya, amma duk da haka Imam Shafi'i bai hana mai adalci ba. Shi Imam Shafi'i yake cewa ma akhrajat Misr afqaha min ashab. To kaga yanda adalci yake. Idan mutun ya faɗi magana wanda bata dace akan ka ba, ba shi yake nuni ba akan kai ma kuma ka faɗi magana bai muni akan shi. Kai ka faɗa abin da ka sani na alheri a tattare da shi. Su'ila Malikun Imam Ashhab yace an tambaye al-Imam Malik amman akhadha bi hadithin haddathahu thiqatun, dangane da mutumin da yayi ruko da hadithin da wani abuntacce ya zantar da shi, an ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wanda shi kuma wannan abuntacce ya jiyo daga wajen sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. To an tambaye al-Imam Malik aka ce mishi atarahu min zalika fi sa'atin, shin kana ganin wannan malami wanda aka zantar da shi magana ta sahabi yana da damar ya ajiye maganar wannan ta sahabi saboda maganar wani, saboda sabani rahama ne? Fa qala la wallahi hatta yusiba al-haqqa. Al-Imam Malik yace a wallahi, an sai ya dace da gaskiya, in dai maganar wannan ta sahabi ta tabbata kuma ya jingina ta zuwa ga ma'aiki, ba shi da damar da zai ajiye wannan magana saboda wani sahabi ya bada wata fatawa wanda ta saba wannan kuma wacce ba gaskiya bace, har sai ya dace wa gaskiya. Mal haqu illa wahidu, gaskiya daya ce tal, ba ta da tabi. Qawlani mukhtalifani yakunani sawaban jami'an, ce maganganu guda biyu mabambanta juna kuma su zamanto daidai dukkanin su, ba zai yi ba. Yace mal haqu was sawabu illa wahidu, da gaskiya da daidai daya ne. Mun gane da kyau, wato gaskiya ita kaifi ɗaya ce, maganganu guda biyu a ce mabambanta juna, wani ya ce wa nafari ne, wani ya ce a baki ne, kuma ka ce dukan ku kun yi gaskiya, kaga wannan duk wanda ya faɗa ka ai bai adalci ba. Mun gane, wani ya ce wani yana da tsawo, wani ce a gajere ne, kaga in ka ce dukan ku kuna da gaskiya, kai ka gan shi lokacin da yake sanye da suliyar nan nashi mai cuko, shi ya za ka ce mai tsawo ne, kai kuma ka gan shi lokacin da bai sa shi ba, to kaga sai ya yi sharhi. Amma a ce kowanne a kan daidai yake, ka tambaya ka ina wane, wani ya ce na gan shi ya yi yamma, wani ku ya ce a ni na gan shi ya yi gabas, ka ce a kowanne a kan gaskiya yake, to ina yi. Mun gane da kyau. To shine Imam Malik ya ce maganganu guda biyu masa saba juna, kuma a ce dukkaninsu kowanne daidai ne, ba zai yi ba, gaskiya da daidai guda ɗaya ce. وقال المزني صاحب الامام الشافعي رحمه الله. الامام المزني daya daga cikin daliban al-Imam Shafi'i, Allah ta'ala ya ji kansa da rahama, yace wa qad ikhtalafa ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, hakika sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama sun yi sabani, fa khata'a ba'dhum ba'dha, sashe daga cikinsu ya kuskurantar da sashe, wa nazara ba'duhum fi aqawili ba'din, sashe daga cikinsu ya yi tsokaci cikin maganganun sashe, wa ta'aqqabaha, kuma ya ci dindinniyarta, ya bibiye ta, ya yi gyara kan abin da dan uwan shi ya faɗa na kuskure, ya gyara ya kawo daidai din. Al-Imam al-Muzani yace walau kana qawluhum kulluhu sawaban indahum, da a ce maganganunsu ga baki ɗaya daidai ne dukkaninsu a wajensu, babu daidai ba kuskure, da ma fa'alu dalika, ma'ana la ma khata'a ba'dhum ba'dha, da sashen sahabbai bai ce wane ya fahimci kaza ba akan kuskure. Kuma wannan zaka yi ta gani idan kana karatu, iya matsalar rashin karatu, amma idan kana karatu zaka dinga ganin lokacin da wane ya bada fatawa, wane ya bada sabaninta, kuma waɗansu daga cikin malaman, waɗansu daga cikin sahabbai sau goyi ra'ayin bayan ra'ayin wane, saboda wane shi ne yake tare da hadisi, yake tare da sunna, sai zaman to wancan in shi ma daga ƙarshe kuma ya zo ya yi aliyansu, ba dan wannan jama'ar ba, saboda dalilin da suka kawo ya fi nashi ƙarshe. Wa ghadiba Umar ibn al-Khattab, Umar ibn al-Khattab Allah ta'ala ya ƙara yarda da shi, wata rana ya yi fushi, min ikhtilafi Ubay ibn Ka'ab wa ibn Mas'ud fi as-salati fi ath-thawb al-wahid, saboda sabanin da aka samu tsakankanin Ubay ibn Ka'ab Ubayy ibn Ka'ab wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya mai sheda akan cewa aqra'u hadhihi al-umma shine Ubayy wanda yafi kowa zama gwani gangaram alaramma cikin wannan al'umma shine Ubayy ibn Ka'ab da kuma Abdullahi dan Mas'ud. Abdullahi dan Mas'ud wanda manzo Allah ya ce man ahabba an yaqra'a al-Qur'ana ghaddan kama unzila falyaqra'u ala qira'ati ibn Ummi Abd. Duk wanda yake so ya karanta al-Qur'ani danye kamar yanda aka saukar da shi ya ji shi kamar yau aka saukar da shi ya samu mala Abdullahi ibn Mas'ud ya karantar da shi. Kuma Abdullahi dan Mas'ud ya ce ma'aike alayhi salatu wassalam daga bakin shi sai bakina na koyi sura ɗaya ɗaya har 70 da doriya a wajen shi. Sura 70 da doriya. To waɗannan jigajigan sahabban nan guda biyu sun yi sabani dangane da hukuncin sallah. Mutum ya yi sallah yana sanye da tufafi guda ɗaya. Idh qala Ubayy, yayin da Ubayy ibn Ka'ab Allah ya ƙara yarda da shi ya ba da fatawa akan cewa inna salata fi thawbil wahidi hasanun jamil. Ce haƙiƙa sallah, mutum ya yi sallah yana sanye da tufafi guda ɗaya, sallan nan ta yi kuma ta inganta mai kyau ce. وقال ابن مسعود عبد الله بن مسعود شي kuma yace inna ma kana zalika wasiyabu qalila sani dai kadai halaccin yin sallah da tufafi guda ɗaya ya kasance ne a lokacin ma'aiki alaihi salatu wassalam wanda a wancan lokacin tufafi kadan ne ba su da yawa ba sai wai ta ba irin ne yanzu ce shi baya ganin halaccin yin sallah da tufafi guda ɗaya sai zamanto kowanne ya ja shi Ubayy ibn Ka'ab ya tafi akan asali wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu da aka tambaye shi kamar yadda yake cikin Bukhari da Muslim anna rajulan sa'ala annabiyya sallallahu alaihi wasallama ani salati fi thawbin wahidin fa qala awali kullukum thawbani da Allah sallallahu alaihi wasallama wani mutum ya tambaye shi dangane da halaccin yin sallah da tufafi guda daya da Allah ce kowannen ku ne yake da kai tufafin guda biyu ba laifi zaka yin sallah da tufafi da ga hadisin Jabir da Abdullahi wanda shi ma Bukhari da Muslim suka rawaito shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana cikin bulaguro kamar yadda Jabir yace kharajtu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'd asfarihi fajitu laylatan li ba'd amri fawajatuhu yusalli wa alayya thawbun wahidun fashtamartu bihi wa sallaitu ila janbihi falamma faraga qala masura ya Jabir fa akhbartuhu bi hajati فلما فرغ قال ما هذا الاشتمال الذي رايت قلت كان ثوب يعني اضافه قال فان كان واسعا فلتحب به وان كان ضيقا فتزر به حديث هنا cikin Bukhari da Muslim shi ma so shi Ubayy ibn Ka'ab wato yana ganin wannan asali wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya tabbatar da su akai na halaccin yin sallah da tufafi guda ɗaya yana nan har yanzu ba wani abin da ya kawar da shi shi ko Abdullahi dan Mas'ud abinda ya kalla a wancan lokacin manzo Allah ya ce awali kullukum thawbani ko wanne ne daga cikin ku yanzu yake da tufafi guda biyu babu laifi kai sallah da tufafi dan aka ce tufafi ɗaya baya isar mutun a yanzu za a jefa wadansu cikin kunci ba su da wani tufafi sai guda ɗaya yace to tunda dai yanzu kan ka samu mutumin da kaya ɗaya da kaɗai gare shi za a yi wahala to da haka baya halatta yayi sallah da tufafi ɗaya mun gane da kyau to ya zama hakan din ya kawo cece ku ce a tsakankaninsu a zamanin Umar dan Khattab. Wa alaikum salam. Na'am. Kamar yin gumama. Gumama ita kadai mutum ya yi sallah ba wando a ciki. Mun gane da kyau shine ake magana a kai. Fa kharaja Umaru mughdaban sai Umar dan Khattab Allah ta'ala ya kare yarda da shi. Sai ya fito ran shi a bace. Saboda ya ji abin da ake tattaunawa a kai. Faƙala ikhtalafa rajulani min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama. Ce mutum biyu daga cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama sun yi saɓani mimman yunzaru ilaihi wa yu'khadhu anhu, wanda kowannensu daga cikinsu bijimi ne wanda ana kallon shi da ƙima da daraja, sannan kuma ana amsar ilimi daga wajen shi. Saboda Abdullahi dan Mas'ud a ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce khudhul qur'ana min arba'ati, idan kuka tashi za ku koyi alqur'ani ku koya daga wajen malamai guda hudu. To a ciki kuma ya zano guda biyu da Abdullahi ibn Mas'ud da kuma Ubayy ibn Ka'ab.
to sai ya ce wanda kowannen su daga ciki kusa ne a cikin addini, kowanne ana kallon shi da daraja kuma ana koyon ilimi daga wajensa. Mun gane da kyau. Umar ibn Khattab ya ce wa qad sadaqa Ubayy, hakika malam Ubayy shi yayi gaskiya akan wannan mas'ala din, yafi Abdullahi ibn Mas'ud gaskiya, amma dai walam ya ibn Mas'ud, Abdullahi dan Mas'ud bai takaita wajen ijtihadi ba, yayi kokari shi ma, amma dai ya buga jefi, amma duk da haka yana da lada guda daya. Mun gane da kyau, saboda hadisin Amr ibn al-As wanda yana cikin Bukhari da Muslim, Allah ya ce ijtihad al-hakim idza hakama al-hakim fajtahada thumma asaba falahu ajran wa idza hakama fajtahada thumma akhba falahu ajrun wahid. Allah ya ce idan alkali yayi hukunci kafin ya zartar da hukuncin nan ya baza kokarin shi wajen ya kamo bakin zaran, sai kuma ya dace da bakin zaran, to yana da kwai lada guda. Idan alkali yayi hukunci kafin yayi hukunci din ya baza kokarin shi wajen ya kamo bakin zaran, sai bakin zaran ya kubce mishi bai kamo ba, ya kamo jefi, to yana da kwai lada guda daya. Kaga ashe Abdullahi ibn Mas'ud ba za ka ce ya tashi a tutar babu ba, yana da kwai lada guda daya. Amma Ubayy ibn Ka'ab shine ya dace wannan mas'ala din, shi yafi Abdullahi ibn Mas'ud gaskiya. Walam ya'alu la ya'aluna kuma khabalan wa duma anittu inni la alu an usalli bikum kama ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli bina Anas bin Malik, Allah ta'ala ya kare yadda da shi. Walakin ni la asma'u ahadan yakhtalifu fihi, yace sai dai ni yanzu ba zan sake jin wani daga cikin mutane ba yana sabani akan wannan mas'ala din, ya dawo kan ra'ayin Abdullahi dan Mas'ud, yace yana tare da Abdullahi dan Mas'ud kan baya halitta ayi sallah da tufafi da ba'da maqami hadha, bayan wannan doka da na yanke, bayan wannan shari'a da nayi, idan na sake jin wani ya sake daga wannan maganar, ya sake tallata fatawar Abdullahi dan Mas'ud, illa fa'altu bi kaza wa kaza, sai na mai kaza da kaza. Duk wanda daga yau yace a mas'ala din nan akwai sabani, har ma ya faɗi sabani Abdullahi dan Mas'ud daga dan uwansa Ubayy, yace to sai na mai kaza da kaza, sai amai hukuma. Umar baya wasa kun, ba wai zoliya yake ba, idan yace su yayi kaza wallahi ba wasa yake ba, aiwatarwa din zai. Kaga inda a ce sabani rahama ne Abdullahi dan Mas'ud, abin da ya ja da Ubayy ibn Ka'ab, abin da ya ja Umar in ya fito dariya zai ce alhamdulillah al'umma tana cikin alkhairi. Mun gane da kyau, to amma da ya fito tun daga alamar abin da yake cikin zuciya ka tambayi huskar shi a bace ya fito cewa abin kenan ba alkhairi bane, sai kuma bayan ya faɗi wanda yake shine mai gaskiya, yace to daga yau a wannan mas'ala din kada ya sake jin magana biyu akan ta, magana ɗaya ce. To wannan shine abin da sahabbai suke, kuma da yanke din tayanku ba a taba je Abdullahi dan Mas'ud ba, ya ce shi bai sabu kauda kan ra'ayinsa, saboda ya san Umar dan Khattab, wato ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin al mahdiyina, ga hadisin Abu Qatada na Muslim, Allah ya ce fa in yuti'u Abu Bakr wa Umar yarshudu, cikin hadisi mai tsau. Mun gane da kyau. Na'am. فقال الامام المزني ايضا الامام المزني طالب الامام الشافعي يا ساكي فدا ده يچه يقال لمن جوز الاختلاف واتو انا فدا ga dukkan mutumin da ya halitta sabani yace ai wannan sabani din rahama ne ba matsala za a iya yin sabani to ana ce mai wazama annal alimain idza ijtahada fil hadisati yare cewa hakika malamai guda biyu idan kowanne daga cikinsu ya baza kokarin shi wajen wata mas'ala wanda take hadisa ce, sabuwar afkuwa ce, ba bata gudana ba a baya, kowanne daga cikinsu ya baza kokarin shi, faqala ahaduhuma halalun wal akharu haramun, ɗaya daga ciki yace wannan mas'ala din aikata kaza din na halali ne, ɗayan kuma yace haramu ne. Malamai ne guda biyu, sali akwai mas'aloli da zamu ga cewa waɗansu ta'amuli wanda ake yi, amma ta'amuli wanda yake na zamanin da ya zo da shi bayan an fara kafa gwamnati da sauransu da bangaren abin da ya shafi ba gwamnati ba bangaren abin da ya shafi banki da sauransu za ga cewa wata ma'aikatar za ta dauki nauyin za ta baka moto ko ta baka mota in motar nan ta siyo ta miliyan 2 za a dinga cirewa a salary dinka za a cire maka miliyan 2 da jika 500 mun ga yanda cewa amma ba yanzu za a cire maka ba a kowace wata za a cire ma in ba jika 30 ma jika 50 in ba jika 100 gwalgwadan kabirin salar dinka gwalgwadan abin da za a ce za a dinga cirewa amma idan ka tashi zaka siya a game ɗaya in ka tafi gurin siya miliyan 2 zaka siyo ta amma a yanzu zaka jijjiga duka miliyan 2 zaka dauka ka bada to shin hakan din ya halatta motar da ake saida ta miliyan 2 a saida maka ita miliyan 2,500 saboda kai yanzu ba yanzu zaka bada kuɗin ba kashi bane ba na kadan bane ajalan ne ga wanda shi kuma in na kadan ne miliyan 2 zai bada to ya halatta ko bai halatta wannan kasuwancin ba kaga sai zama malamai sun kawo a wannan matsala din dan suna ganin baya halatta duba da cewa farashi biyu ne a cikin kadara guda daya da mazala ce kuma wala bai a tani fi bai a ce baya halatta a yi farashi biyu a cikin kadara guda daya ta ce to wannan bai a tani fi bai a ce kadarar duka guda daya ce motar miliyan 2 ce iya bambanci wannan shi kyauta da kudi ya zo shi kudi hannu wannan shi kuma da kadan kadan ne zai biya wadansu kuma daga cikin malamai suka ce a ba laifi ai shi wannan mai aikin na banki taimaka mishi ma akai in aka ce ya bada miliyan 2 a yanzu an san ba shi da wannan kudin kuma aka ce za a dinga fidda jika 50-50 a cikin kudin shi da kadan kadan zai biya bashin na motar bai ma san ba da ya siye ta bai ma san da ya zuba kudin ba saboda da kadan kadan in zaka biya bashi wani lokacin shi wanda kake bashin ba shi yake amfana ba kai ne kake amfana to ala kulli hal wannan masala ce wanda yake khilafiya to akwai irin hadisa da dama wanda za ku ga cewa ta zo ta amma wajen fatawoyi na malamai su dan sha bambam misali a lokacin corona za ka ga ayi ta samu fatawoyi daga wajen manyan malamai na musulunci mun gane da kyau a irin kamar Niger wanda corona din bata gangama mun ga baki daya to sallah da aka hana mun bai hukuncin mu da sauransu to kaga irin waɗannan abubuwan to أن كل واحد منهما في اجتهاده مصيب للحق إذا ذاك تمي حقيقة كون الآية دقة تكين ذي تي حقيقة كون الآية دقة تكين سو يا دا تي دا دي دي يعني دا يا تي حلالي ني دا يا تي حرابي كما شيوا نمو توما ذي تي تند دي سعباني رحمة ني تي كون الآية دقة تكين سو يا دا تي دا دي دي كذا كاسم دوان دي فتاكا كاسم بي عدر تي با وانا يا تي حلالي ني وانا يا تي حرابي كما كتي كون يا دا تي دي دي ني dai ba daidai wannan kuskure ne to al-Imam al-Muzani yace zamu ce mashi abi asrin qulta hadha an bi qiyasin abinda ka dogara da shi kan wannan mas'ala da ka fada cewa kowanne akan daidai yake ka fada shi ne da asali da tushe al-Qur'ani da sunna ko kuma a qiyasi ne kai kace kowanne akan daidai din yake fa in qala bi aslin idan yace ya fada haka ne da alqur'ani da sunna tushe kenan ila lahu sai a ce mai kaifa yakunu aslan wal kitabu yamshi li ikhtilafa takaka zai kasance asali tare da cewa alqur'ani ya kore sabani ya ce wala tanazu fa tafshalu wa tadabaru wala takunu min al mushrikin min alladhina farraqu dinan wa kanu shi al kullu hizbin bima ladayhim farihuna wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuka alqur'ani ya kore sabani kuma kace bi aslin qulta hadha da tushe ka fada haka wanda kuma al-asl dama abinda muka sani sune al-kitabu was sunna ta ina ka samu wannan wa in qala bi qiyasin amana yace mana wa in qulta ko wa in qala bi qiyasin wato idan kuma yace da qiyasi ne ya fadu wannan magana din qiyasi ne ya ga cewa dai kowanne mujtahidi ne kuma ya bada kokarin shi to bai kamata a ce an ce wannan mujtahidin ba kokarin shi ya tafi a banza sai a ce mai kila sai a ce mai kaifa takunul usulu tanfil khilafa wa yajuzu laka an taqisa alaiha jawadul khilafi takaka usul tushen addini wanda ana ake cirowa addini alqur'ani da sunna yaya zai suna korewa sabani kuma wa yajuzu laka idai halitta a gare ka an taqisa alaiha jawadul khilafi ka auna halaccin sabani akan alkitabu sunna kace a cikin alkitabu sunna ka fahimci cewa dukkan wani wanda ya aiki nagari bai kamata a lalata aikinsa ba. Inna la nudiyu ajra man ahsana amala. Ce tunda da kowanne ya yi shi da kyakkyawan niyya wanda ya ce halali ne, in ya samu mabiya su je su aikata halali ne. Wanda ya ce haramu ne shi ba in ya samu mabiya su daina wannan aiki. Kowanne ya yi kokari tunda Allah ya ce innal ladina amanu wa amilus salihati inna la nudiyu ajra man ahsana amala. Mun gane? To Al-Imam al-Muzani ya ce to tabbai da zaka mishi kenan. Idan ya ce da Al-Qur'ani da sunna ya kafa hujja wajen cewa kowanne daga cikin su dinnan mas'alar da ya tattauna akan ta kowanne akan daidai yake. To kace Al-Qur'ani da sunna suka baka dama ko kuma kiyasi da kai. In yace Al-Qur'ani da sunna suka bashi dama sai kace mai to ya Al-Qur'ani da sunna za su baka damar kace wannan yayi daidai wannan yayi daidai tare da cewa kuma Al-Qur'anin da sunna sun kore sabana. Sun ce kada a yi sabana. Da dai kenan. Idan ya bure ya ce to kiyasi ne, sai ka ce yaya za a yi ka yi kiyasi da Al-Qur'ani da sunna akan abin da su suke korewa? Kaga ba shi da kuma kafar magana. Shine Al-Imam al-Muzani ya ce haza ma la yujawizuhu aqil, ce wannan abin da mai hankali ne ma ba zai halatta shi ba. Fadlan an alimi, ballantana kuma malami, mai hankali ma wanda bai yi karatu ba, idan ka zo ka ce mai wane masala din nan akwai fatawa bi akan ta, waɗansu sun ce halali ne, waɗansu sun ce haramu ne, kuma kowane in kai daidai ne, kaga mai hankali zai ce kai malam gaskiya bin yarda da kai ba. Wannan masala din ka ce a bar mutum ya yi abin da ya ga dama a kai. Idan da wani yake cewa zauna da shi yake cewa ai babu nassin da ya halatta ya haramta shan taba, shi baya ganin a ce taba haramu ce a bar mutane su sha, dan ka fahimci haramu ce to akwai waɗanda suka tafi akan halali ce ya halatta a sha ta. To irin waɗannan wanda za a ga cewa batattu ne kuma suna fama su batar da bayan Allah, to sai ka bayyana musu cewa ga abubuwan da ya kamata a ce an kula da su. Dan abin da yake ɗaukan hankalinmu a yanzu shine wani za a ga ya ce ai ba irin wannan azamu na annabi, ba irin wannan tamar azamu na annabi, dan me za a ce a mutane kuma haramu ce? To akwai wata doka da ma'aiki ya bada, duk abin da ya zamanto irin wannan ne to ya zamanto hukuncin shi kaza da kaza. Sali giya a zamanin ma'aiki ba irin wannan giyar ba ce ake. To yanzu idan mutum ya zo shi ya ce a kawo mai aya ko hadisi wanda ta haramta wannan giyar da ake sha a yanzu, saboda a zamanin ma'aiki an ce mai giya in ma ta inabi ko ta alkama ko ta sha'ir ko ta zuba da sauransu ita ce ake yi. Ta yanzu kuma ba ta wannan bace ake, yanzu kuma an ci gaba ga abin da ake ga abin da ake. To sai a ce mai to ai ga abin da ma'aiki alayhi salatu wassalam kullu ma askara fa huwa khamr, duk abin da yake sawa maye, inda zai sa ka maye ya fitar da kai daga cikin hayyacinka to wannan giya ne. Sawa'an akwai shi alamu na annabi ko babu. Shi yasa ma'aiki a Abdullahi dan Abbas lokacin da Abu Juwayriya ya tambaye shi anil batiqi dangane da madi na inabi, sai ce to sabaka Muhammadun al-Bazaqa fama askara fa huwa haram, ce ma'aiki alayhi salatu wassalam ya rigayi zawar bazaq, saboda a lokacin sa ba a yin al-bazaq, ba a yin madi na inabi. Inabi ne ake tacewa ruwansa sai a tafasa shi ya dahu da kyau, kuma sai a saka shi a cikin waɗansu abubuwa a cikin makami a dinga sha, yana gungunza mutum. Shine Abu Juwayriya ya tambaye Abdullahi dan Abbas dangane da fatawar ma'aiki game da albatsa, yace babu shi a zamanin annabi, amma dai ka sani din abin da yake sanya maye akwai shi a wancan lokacin ko babu shi haramu ne. Mun gane da kyau. To haka nan ita ma giya, ita ma taba, aka ga cewa likitoci sun tabbatar da cewa tana cutarwa. Mun gane. Kuma Abu Bazz yana da kai irin risala wanda yake akan haka da sauransu. Fa in qala qa'ilun, idan mai fada ya fada ya ce yu khalifu ma zakartahu anil imami malik, abinnan da ka ambata na cewa daga imamu malik aka rawaito shi na cewa malhaqu annal haqqu wahidun, hakika gaskiya daya ce la ya ta'addadu, baya kididduguwa a ce ga gaskiya guda biyu ko uku ko hudu, an yi maganganu guda hudu akan masala din nan amma kuma kowanne akan daidai yake, kuma masaloli ne kuma maganganu ne wanda suke mutabayi ne, sun ci karo da juna, kuma ka ce kowanne daidai yake ba, ɗaya kawai gaskiya ita ce ɗaya ce. To ya saba wa abin da aka rawaito daga wajen al-Imam Malik, ma ja a fi kitabi, abin da ya zo shi a cikin littafin al-madkhalul fiqhi lil ustazi az-zarqa na al-ustazu zarqa juz'i na farko safaha ta 89 90 ba da yake nan abin da yake cikin al-madkhalul fiqhi yace wala qada hamma abu ja'far al-mansur wato haqiqa abu ja'far al-mansur thumma ar-rashid sannan kuma harun ar-rashid wadannan min ba'dihi bayan abu ja'far al-mansur wato wadannan manyan manyan gwamnoni sun yi himma an yakhtara madhhab al-imam malik wato abu ja'far al-mansur a lokacin sa yayi niyyar ya zabi madhhaba ta al-imam malik wa kitabahu al-muwatta da littafin sa muwatta ya zamanto qanunan qada'iyyan lid-dawlati al-abbasiyya ya zamanto shine constitution wanda za a dinga yin hukunci da shi ga daula ta banu al-abbas abu ja'far al-mansur ya nema daga wajen al-imam malik akan cewa fatawoyin da ya dawwana cikin muwatta da sauran littattafai da aka yi da kuma al-Qur'ani ya zamanto waɗannan su ne constitution wanda iya da su kadai za a yi hukunci haka Harun ar-Rashid bayan shi Abu Ja'far al-Mansur shi ma ya nemi haka daga wajen al-Imam Malik fa nahahuma malikun an zalika al-Imam Malik Allah ya ji kansa da rahama sai ya hana su game da yin hakan in a yanzu ne ina ga in a yanzu ne gwamnati ya kira ka yace to yanzu littafin da ka rubuta za a dauke shi a matsayin shine muqarrar ba wai za a ce ba shine constitution shine muqarrar wanda kowace makaranta in dai za ta karantar da mustalahul hadith to da littafin ka za a dinga karantarwa ya haka dama ai ya kamata ai ai dama da aka yi shi saboda a dinga karantarwa din kaga mutum shi zai ma sa hannu akan cewa ya yarda a ce littafin sa shine wanda yake mashhuri a nan saboda a yada shi to amma al-Imam Malik ya ce a bai yarda ba bai bada damar a dauki littafin sa muwatta da fatawoyin da ya bada a ce da kuma al-Qur'ani su kadai ne constitution wanda yake na kasa wanda za a dinga yin hukunci da shi na banu al-Abbas daulatu banu al-Abbas mun gane da kyau wa qala al-Imam Malik yace inna ashabar rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam haqiqa sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ikhtalafu fil furu'i sun yi sabani a cikin reshashika sun yi sabani a cikin mas'aloli wanda suke na fiqhu wa tafarraqu fil buldan sannan kuma sun rarraba a cikin gari sun watsu a cikin gariruwa na musulmai ba a Madina kadai bane malamai akwai waɗansu malaman wanda tunda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya bar duniya da suka tafi wata ƙasa din bus dawo ba har suka rasu a can kuma sun kafa dalibai a can su ba akwai waɗansu wanda su kuma tun ma da ran ma'aiki da ya aika su bus dawo ba har yanzu suka rasa a can kuma sun kafa dalibai wa kullum musibun kuma kowanne ya dace da daidai mun gane to wannan shine abin da yake cikin littafin al-madkhalul fiqhi na al-ustaz az-zarqa to shine idan mai magana ya ce maka to wannan fatawa wannan magana ta al-imam malik da ya ce wa kullum musibun kowanne kuma ya dace da daidai tare da cewa kuma ya ce tafarraqu mun gane da kyau wa tafarraqu fil buldan sun rarraba a cikin gariruwa kuma ikhtalafu fil furu'i sun yi sabani a cikin reshashika kuma ya ce wa kullum musibun kaga ya saba wacar magana ta shi da ya ce malhaqu was-sawabu illa wahid mun gane da kyau tau albani kenan Allah ya kara Allah ya ji kansa da rahama Allah haskaka makwancin sa wa qulu albani yace ni kuma sai in ce inna hadhihi al-qissata ma'rufatun mashhuratun 'an al-imam malik rahimahullah yace haqiqa wannan kissa ta cewa abu ja'far al-mansur da harun ar-rashid Allah ya ji kansu da rahama sun nema daga wajen al-imam malik a saka littafin muwatta da kuma sauran fatawoyin shi su zamanto su ne za a hada su da al-Qur'ani su zamanto su ne constitution na wanda za a yi hukunci da shi ce wannan kissa ma'rufa ce sananniya ce kuma ta shahara daga Imam Malik ba sabani ake lakin qawluhu fi akhiriha wa kullum musibun sai dai maganar al-Imam Malik da aka ce ya ce a ƙarshen wannan jumla din da yace wa tafarraqu fil buldan wa kullum musibun yace mai mala a'lamu lahu aslan ce wannan wa kullum musibun din jumla ce madkhula shigar da ita akai kutse aka mata amma ba ta daga cikin maganganu na al-Imam Malik eh ba ta daga cikin maganganu na al-Imam Malik mimma la a'lamu lahu aslan fi shay'in min ar-ruwat min ar-riwayat ce na daga cikin abin da ban san wani asalin shi ba a cikin komai daga cikin riwayoyi wal masadir allati waqaftu alaiha da kuma masadir wato manya-manyan littattafai wanda sune usul wanda na koma a kansu to ban ga wannan wa kullum musibun ba kadai allahumma illa riwayatan wahidat yace sai riwaya guda daya tal wanda akhrajaha abu nu'aym fil hilyati wanda al-imam abu nu'aym ya fitar da wannan riwaya din a cikin littafin sa hilyatul awliya cikin juz'i na 6 safaha ta 332 ya fitar da shi da bi isnadin da isnadin da fihi al-miqdam ibn daud a cikin shi akwai al-miqdam ibn daud wa huwa mimman awradahu az-zahabi fi dhu'afa'i wanda shi al-miqdam ibn daud yana ɗaya daga cikin mazajen da al-imam az-zahabi shamsuddin az-zahabi ya koro sunan su a cikin ad-du'afa nashi wato masu rauni cikin ruwatu wanda ba a amsar ruwayansu wa ma'a zalika yace to duk da haka din ma wanda wancan kin isnadin na cikin alhiliya din ta Abu Nu'aym da yace ya zo a cikin yace fa inna lafzaha wa kullun inda nafsihi musibun yace lafazin da yake cikin hiliya din ma ba wai wa kullun musibun bane Imam Malik yace wa kullun inda nafsihi musibun kowanne a karan kanshi shi yana ganin akan daidai yake mun gane da kyau wa kullun inda nafsihi musibun kowanne a karan kanshi shi yana ganin akan daidai yake ya dace da daidai ba ta yabo wa kullun musibun mun gane da kyau akwai bambanci tsakankanin wa kullun musibun da wa kullun inda nafsihi musibun lokacin da Imam Malik in aka ce ya ce wa kullun musibun wato kowanne yayi daidai shi Imam Malik a wajen shi yana ganin wanda yake dauke da fatawa kaza yayi daidai wanda yake dauke da fatawa kaza shi ma yayi daidai wanda yake dauke da wata fatawa shi ma yayi daidai mun gane to amma wa kullun inda nafsihi musibun shi kuma kowanne a cikin su yana daukan cewa akan daidai yake ba akan kuskure yake ba mun gane da kyau saboda sabanin da ya gudana a tsakankanin su kamar yadda muka faɗa dazu shine sabani ne na fahimta to kowanne daga cikin su abin da yake kai tunanin shi daidai ne wa khasatan kuma ƴan wajen Kufa din nan ƴan wajen Kufa hadisi bai shahara a wajen su ba a wancan lokacin ta yanda dama irin su Abdullahi dan Mas'ud sune manyan malamai a can to ɗaliban sa irin Musruq ibn al-Ajda irin su Ibrahim ibn Yazid al-Nakhai irin su Alqama irin su Abu Wa'il da sauransu to sai zamanto sun karantar irin su sai zamanto Abu Hanifa bai samu hadisi mai yawa ba ta yanda za ka ga cewa a cikin mazhabar shi kiyasi yayi yawa sosai idan ka hada shi da sauran mazhabobin malamai mun gane da kyau to kaga lokacin da Imam Abu Hanifa ya bada fatawa da kiyasi ya ijtihadin shi ne ya bada kuma yana tunanin cewa wannan shine daidai a yanda yake tunani saboda inda a ce ya san kuskure ne ba yanda za ya ya bada wannan fatawa din ko to shine ya ce wa kullun inda nafsihi musibun fa qawluhu inda nafsihi fa dar Imam Malik da yace fa kullun inda nafsihi musibun yadullu ala anna riwayatul madkhali madkhulatu wato yana nuni akan cewa riwayar da take cikin littafin al madkhalul fiqhi na al ustadu az-zarqa riwaya ce wanda take madkhula wato kutse aka yi wa jumlan Imam Malik yanda Imam Malik ya faɗa ba haka ya faɗa ba saboda wani lokacin dama inda aka baida ka zuwa ga littafi in ba Allah ya sa kana da littattafai ba ka bibiye abin ɗaya bayan ɗaya sai ka ga cewa idan ka karanta a littafi shi ma wanda ya kawo din Allah kuskure ya kawo sai ka ce haka ne ashe Imam Malik ƙarya ake mai ya ce kal ayi sabani kal ayi kaza kuma gashi ya ce wa kullum musibun to ba su da ke su ba la albani dama kar rasu hayatuhum dil ilmi sai da banto dare da rana karatu suke ba wai hutu suke ba ba wai surutu suke ba su huto kuma su ce suna karatu sai da banto ya binciko maka yanda mas'ala din take wa kaifa la takunu kadhalika albani ce ya za a yi ba za ta kasance ba madkhula ce wannan riwaya وهي مخالفة لما رواه الثقات عن الإمام مالك سبوذا وان الرواية تتكين المدخل تاسابا وابند أمنتتون إمام مالك الماجري وان دسكي نكسدشي أمنتتو أوجنشي سكر ويتودا قوجن إمام مالك إرنسو عبد الرحمن بن القاسم إرنسو أشهب ولن ما يمال مي مكسنتا الإمام مالك أن الحق واحد سوكم سر ويتوچه وابند الإمام مالك يتي كيشيني عجيكا غسكيا ديتي لا يتعددو غسكيا بايا كد الدقوة كما سبق بيانه كما ريد بيان سيغا باتا أبايا وعلى هذا تو أكان حكني وأكان ونن فتواتا الإمام مالك ونن رأينا الإمام مالك أكان چيوا واتو غسكيا ديتي أكان ونن كل الأئمة من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة المجتهدين وغيرهم أكون وانا نيما دك اللي ممينا صحابي دلي ممينا تابعي دلي ممنا نقداه إمام مالك إمام أبو حنيفة إمام الشافعي إمام أحمد المجتهدين ودندسك ما سكو قلي وغيرهم دو ودنسنس أكون وانا فتواسكي أكون وانا رأي سكي ونغاني قال ابن عبد البري ابن عبد البري النمري Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya fada a cikin littafin sa Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi wato juz'i na 2 safa ta 78 yace walau kana sawabu fi wajahaini mutadafi'aini da a ce daidai za a iya samun shi a cikin huskoki guda biyu wanda kuma kowanne suna tunkudar juna wannan tana kallon gabas wannan tana kallon yamma kuma aka ce kowanne daidai ne a huskokin nan da kowanne sun baiwa juna keya mun gane da kyau ba suna kallon juna ba ma khata as-salafu ba'dhum ba'dan as-salafu ma khata ba'dhum ba'dan wato as-salafu salih magabata nagari da sashen su bai kuskurantar da sashe ba fijite hadihim cikin ijtihadin da suka yi wa qada'ihim da kuma hukuncin da suka zartar wa fatwahum da kuma fatawar da suka bayar da ba za ka samu ba sabani na magabata na ƙurai akan cewa ga wani daga cikin magabaci ya kuskurantar da soban shi da a ce kowanne kuma akan daidai din yake wan nadhru ya aba an yakuna shay'u wa dudduhu sawaban kullu wato nazari bincike ba zai baka damar a ce ka yadda da cewa da abu da kishi yasa a ce kuma kowanne dukkanin shi daidai ne ba yanda za a yi binciken ka ya baka damar cewa ka ce da wanda yake kallon gabas a sallah da wanda yake kallon yamma a sallah kuma a masallaci dai ka ce kowanne daidai yake mun gane da kyau wannan hankalinka ba zai baka damar haka ba Albani yace wa laqad ahsana man qala wato haqiqa wanda ya fadu wannan baiti ya kyautata da yace isbatu diddain ma'an fi halin aqbahu ma ya'ti min almuhali isbatu diddain tabbatar da kishiyoyi guda biyu ka tabbatar da su ma'an a tare fi halin a lokaci daya kace yana tafiya yana gabas kuma kace yana tafiya yana yamma ko kace yana gudu kuma kace yana zaune yana shan ruwa mun ga yanda kyau abinda kishiyoyi ne mutumin da yake tafiya kuma a ce an ganshi a cikin gida a zaune a ce maka wane yana nan kace eh yana cikin gida a zaune kuma hallo yana masallaci a zaune kaga dai in mutumin ba biyu bane ai indai ɗaya ne a lokaci ɗaya kuma a tabbatar da shi aqbahuma ya ati min almuhali wannan shine mafi munin abinda yake zawwa na zancen banza na ƙarya wanda ba shi da tushi mun gane aka wani mawaki ya faɗa to in ba irin na dokin na Ibrul Qais ba za ka faɗa bi karrin bi farrin muqbilin mudbirin ma'an kajulmudi sakhirin hatta husayn min ali to in ba wannan ba za ka yi to ya za a yi ka ce gashi bi karrin bi farrin idan aka ce bi karrin bi farrin shine dokin da yake kaiwa hari yana kaiwa hari kuma halu a baya yake ya tsire ya za a mutumin da yake kai hari kuma ka ce ya tsire muqbilin mudbirin yana gaba gaba kuma za a gan shi halu yana baya baya ma'an a tare a lokaci daya to amma malumin balaga sun yi magana a nan fa mun gane da kyau fa in qila to idan aka ce idza sabata idan har ya tabbata cewa anna hadhihi riwayata ba'dilatun 'anil imam, haƙiƙa wannan riwaya rugujajjiyar riwaya ce daga Imam Malik, ba haka bane bai tabbata ba cewa al-Imam Malik ya faɗi wannan maganar. Falimaza abal imamu alal mansur an yajma an-nasa ala kitabihi al-muwatta wa lam yujibu ila zalika. To idan aka ce to menene dalilin da yasa al-Imam Malik ya ki baiwa Abu Ja'far ibn al-Mansur damar ya hada mutane ga baki ɗayan su akan ya zama to sun yi riko da littafin sa muwatta, bai amsa mai ba zuwa hakan din, bai ce ba ya yadda a dauki littafin sa a matsayin shine constitution din. Fa aqulu, Albani ya ce sai in ce ahsanu ma waqaftu alaihi min ar-riwayati, mafi kyawun abin da na tsaya akan shi na riwaya shine ma zakarahu al-hafiz ibn kathir fi sharhi ikhtisar ulum al-hadith. Wato abinda babban malami Abul Fida Isma'il ibn Kathir ya ambace shi a cikin littafin sharhu ikhtisar ulum al-hadith, wato ikhtisar ulum al-hadith wato littafi ne na ulum al-hadith. To Ibn Hajar ya Ibn Kathir ya mai sharhi kalkashin safa ta 31. To abinda na tsaya akan shine wa huwa anna al-imama Malik, haqiqa Imam Malik qala, wato ga abin da ya fada ce innan nasu qad jama'u wa tala'u ala ashiya'a lam naqdi 'alayha. Sai mala Abu Ja'far, haqiqa malamai sun tattara sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a cikin wadansu littattafai, wa tala'u sannan kuma sun yi tsinkaye ala ashiya'a lam naqdi 'alayha, akan wadansu abubuwa wanda mu musulmai sun kayo ba. Akwai waɗansu ilimi na ma'aike alaihi salatu wassalam wanda waɗansu daga cikin malamai sun san shi wanda mu ba mu san shi ba. Wa zalika min tamami ilmihi wa insafihi, wannan yana daga cikin cikar ilimi na al-Imam Malik da kuma adalcinsa. Kai malam magabata wallahi in kana karanta littafin su sai ka ji kawai yanzu mu so muke kawai mu tashi sama, so muke mu tashi sama kowa ya ga mu. Amma su kuma kullum abinda suke shine abinda yake gaskiya suke fada. Imam Malik ya ce wa Abu Ja'far ya ce ranka ya dade, yanzu abinda nake kallo shine wannan sunna din ta ma'aiki ba ni kadai bane na haddace ta. Akwai sunna din ta ma'aiki wanda ba ni bin santa ba. To yanzu idan aka ce littafi na kadai da fatawoyi na za a ajiye a matsayin shine constitution, idan aka cire Qur'ani kawai shi kadai za a saka, to ina sauran hadisai na ma'aiki wanda waɗansu suka haddace wanda mu ba mu haddace ba? Ina sauran fatawoyi na sahabbai wanda suka bada wanda mu ba ta iso gare mu ba? Ya za mu yi da su waɗannan? Kama qala Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, kamar yadda Ibn Kathir ya faɗa Allah ya ji kansa da rahama, fa sabata anna al-khilafa sharrun kulluhu, to sai ya tabbata cewa haƙiƙa saɓani sharri ne ga baki ɗayansa. Walaysa rahmatan, ba rahama bane kamar yadda suke fada. Walakin minhu ma yu'akhadhu alayhi al-insan, sai ne daga cikin sabani akwai wanda za a damki dan adam akan shi, ka khilafil muta'assibati lil madhahibi, kamar sabanin yan takife na madhhaba, masu ta'assubi na madhhaba. Wa minhu ma la yu'akhadhu alayhi, daga cikin sabani akwai wanda ba za a danki mutun da hukuba akan shi ba, ka khilafi sahabati wa man tabi'ahum min al-a'immati, kamar sabani na sahabbai da dukkan waɗanda suka biyo bayan su daga cikin waɗannan malaman da muka ambato a baya. Hasharanallahu fi zubratihim, Allah ta'ala ya tayar da mu a cikin jama'ar su, wa waffaqana littiba'ihim, Allah ta'ala ya katartar da mu da bin lawalin su waɗanda suke magabata na Quraini. Mun gane da kyau. Fa zahara, sai bayyana a fili karra a wajenmu cewa anna ikhtilafa sahabati huwa ghayru ikhtilafi al-muqallida, haqiqa sabanin da sahabbai suka yi ba shine sabanin da masu taqalidi ne yanzu suke yi ba. Wa khulasatuhu, takaitacciyar magana bayan wannan doguwar hira da ya baka, yace anna sahabata ikhtalafu idtiraran, sahabbai na ma'aiki sun yi sabani ne a tsakankaninsu saboda larura ce ta bukatar da su zuwa ga sabanin. Walakin lahum kanu yunkiruna al-ikhtilafa, duk da haka kuma sun kasance suna yin musan sabani din, musu yadda da shi ba. Wa yafiruna minhu, suna gudu daga sabani, suna gujewa sabani, ma wajadu ila zalika sabilan, matukar dai sun samu hanyar da za su guje wa sabani din, ba sa tabbata akan sabani din. Wa ammal muqallida, amma waɗanda su yi masu taqalidi a yanzu, fama imkanihimul khalas minhu, tare da cewa za su iya kubuta, za su iya rabuwa da wannan sabani din, walau fi ismin kabirin minhu, ko da a cikin kaso mai girma ne na wannan sabanin da suke kai, to fala yattafiquna, ba yanda za su haɗu, wala yas'auna ilayhi, kuma ba za su yi kokari su yi tattaki ba zuwa ga su haɗe din, bal yuqirunahu, bari dai suna tabbatar da shi, fashattana idan bainal ikhtilafain, to ya bambanta yayin nan tsakankanin sabanin, an samu wato bambanci kaman baina samai wal ard, fashattana ma baina thara wa surayya, akwai tazara mai girma tsakankanin ƙasa da sama, mun ga da kyau, idan aka ce athara ita ce ƙasa mai damshi, athuraya ita kuma shine tibraru na sama, kaga akwai bambanci, akwai tazara mai tsawo tsakankanin su, ko to fashattana ma baina ikhtilafain, akwai bambanci mai fadi mai girma tsakankanin abin da yake tsakankanin sabanin nan guda biyu, mun gane, na'am, to yana ga zalika huwal farqu min jihati sababi, Albani ya ce wannan shine bambancin da yake tsakankanin wannan sabanin guda biyu ta bangaren sababin da yake haifar da shi, mun gane da kyau, to a karatu na gaba insha Allahu ta'ala za mu tashi akan as-sababu, amma ammal farqu min jihati al-athari fa huwa awdahu, abinda muka yi daidai Allah ta'ala ya bamu lada akai, abinda muka yi kuskure ko tuntuba harshe Allah ya gafarta mana, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.